أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara tattaruwar mu a wannan masallacin na Masjidud Da'wati wal Irshad a unguwa ta Cité de Pte, a inda muke gabatar da karatun littafin mu na Umdatul Ahkam a kowace rana ta Juma'a. Muna fatan Allah madaukakin sarki ya datar da mu da fadin daidai, sannan kuma ya ba mu ikon aiki da abin da muke karantawa. Kafin mu ci gaba daga inda muka dakata, akwai tambayoyi guda biyu. Mai tambaya ta farko yake cewa, assalamu alaikum malam, ina da tambaya dangane da darasin da aka yi a cikin littafin Muwatta Imam Malik, inda aka ce mace wadda take haila ba ta shiga masallaci, sannan kuma ba ta dawafi na Ka'aba. Shin hal wannan hukuncin yana game gaba ɗayan mata kuma a kowanne masallaci hatta a wannan zamanin? Wannan ita ce tambayarsa. A cikin karatun da muke na Muwatta ya ce mun zano cewa mace bata wadda take haila bata shiga masallaci, sannan kuma bata yin dawafi. To shi tambayarsa, wai shin wannan hukuncin ya shafi wancan zamanin ne na lokacin manzon Allah ko kuma hatta a yanzu? Ina tsammanin abin da ya sa wannan tambayar shine kasancewar a wannan zamanin akwai mai ke da suna kushi da mata suke sawa, wanda jinin koda yana zuba baya zuba a jikinta, sai dai ya zuba a cikin wannan kushkin da abin da ya kama da haka. Wannan hukuncin ya game kowanne zamani ne kuma ya shafi kowanne masallaci, domin ya zo a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa inni la uhillu almasjida li ha'idin wala junubin. Manzo Allah yake cewa ba zan halatta masallaci ba, shiga masallaci ga mace mai haila da kuma namiji wanda yake a cikin yanayi na janaba. Kenan wannan hadisin akai tsaye sai nuna cewa baya halatta mace ta shigo masallaci ta zamna ko kuma wanda yake a cikin yanayi na janaba. To sai dai akwai malaman da suke ganin cewa idan da uzuri mai ƙarfi, misali a ce malama ce wadda take ilmantar da mata, to idan aka ce duk lokacin da take haila ba za ta shigo a makaranta ba, za ta shigo a cikin masallaci ba, to kun ga za a yi asara mai yawa. To dalilin wannan shi suke cewa kenan yana halatta ita ta zo ta ba da karatu, domin da ma asali ka'ida ce suke cewa ad-daruratu tubihul mahdhurat, ma'ana larura tana halatta abunda aka hana. Wannan shi dai ne kenan. Abin da dai alkhairi a kowanne lokaci shine mace ta yi duk yanda za ta yi, dai in tana haila kar ta shigo masallaci. In akwai yanda za a yi, ko da a makarantar ce a ce a waje za a yi shehi alkhairi, sai dai ya halatta mace ta biyo ta wuce. Domin ya zo a hadisi wata ran manzo Allah yana zamna shi da Aisha, sai ya ce mata ta shiga masallaci da dauko mishi wata tabarma, sai take cewa ai haila take. Sai manzo Allah ya ce ai haila ke ba a cikin hannunki take ba, sai ta je ta dauko. To dalilin wannan malumai suke cewa idan ya kasance wucewa ne, wannan babu lahi a kansa. Allahu a'lam. Mai tambaya ta karshe ta hoto ne da wani dan uwa da yake a kasar Turkiya, can yake aiki. Tambayar sai ita ce yake cewa menene hukuncin wanda ya mutu alhali yana saida gumaka kuma har ya halatta a yi masa sallah? Yace abin da ya sa wannan tambayar shine a kasashen Turai akwai babban mutane da aikin su kawai shine saida gumaka. To shine tambayar sa, irin wannan idan suka mutu za a yi musu sallah kuma sannan musulmai ne ko kuma kaka ne? A asali dai saida gumaka baya halatta, haramun ne, kamar yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wala ta'awanu 'alal ithmi wal udwan, kada ku taimaka a wajen sabon Allah. Mafi girman sabon Allah kuma shine shirka. To kenan idan ya kasance yana saida gumaka, yana kasuwanci wanda yake haramun, kudin sa haramun ne, duk wanda yake makyauta haramun ne karbi wannan kyautar, domin kudin nasa ba tsarkakku bane. To sai dai shishin musulmi ne ko ba musulmi ba, anan shine ya danganta daga aqidarsa. Idan ya kasance yana saida gumakan ne ba wai dan yayi imani da cewa su alloli bane ko kuma suna amfani, to kenan wannan ba zai hudasa ba a cikin musulunci, zai zama a cikin musulmin sa, sai dai musulmi mai sabon Allah mai cin haram. Mun gane ko? Kenan idan ya mutu matukar yana sallah, za a yi mishi sallah. wannan sai da gumakan da yake can tsakanin shi ne da Allah madaukakin sarki muna fatan Allah ya shirye da mu za mu tashi a yau a hadisin Aisha har yanzu idan ba a manta ba muna a cikin kitabul hajj a hadisi na hurko a cikin wannan babin ko kuma mu ce a cikin wannan babin inda muke ba hadisi na hurko bane malai yake cewa an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha yarda Allah ta kara tabbata a gare ta tace hajjajna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam mun yi haji tare da manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare sa fa afadna yawman nahri sai muka yi dawafi na tsakiya a ranar layya fa hadat safiya sai safiya tayi haila fa arada nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah ya so minha daga gare ta ma yuridu ar-rajulu abunda namiji yake so min ahlihi daga iyalinsa ma'ana ya so ya sadu da ita fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaha haidun ita fa a cikin haila take fa qala sai manzon Allah yace ahabisatuna hi shin ita za ta tsayar da mu qalu sai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah innaha qad afadat yawman nahri ai ita tayi me yake da suna dawafi na tsakiya a ranar layya qala sai manzon Allah yace ukhruju kuhita wa fi lafzin atkun lafzi qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam sai manzon Allah yace aqra halqa wai 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 wannan kalmomi ne da laraba suke gai idan wani abu ya same su na mamaki da kuma me yake da suna tsoro hakan ga kina sai manzon Allah yace wai 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 atafat yawman nahri tayi dawafi a ranar layya qila sai aka ce na'am qala sai yace fanfiri to hito mutai wannan hadisin Aisha ce take ba da labari na hajjin da suka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sun yi aikin haji sun samu sun yi dawafi na tsakiya mun gani akan cewa dawafi na tsakiya shine rukuni daga cikin rukunan aikin haji idan mutum yayi bai yi sa ba aikin hajin sai ya lalace to bayan an yi wannan dawafin a ranar layyakin sai manzon Allah ya so ya sadu da Safiya to shine sai Aisha take ce manzon Allah ai Safiya cikin haila take to shine sai manzon Allah ya ce shin zaka tsayar da mu dan me yasa manzon Allah ya ce zaka tsayar da mu domin mace idan bata samu tayi dawafi na tsakiya ba to za a jira ta sai lokacin dawafin nan yayi sai ta tsarkaka daga haila sannan tayi wannan dawafin tawafi kenan nami na tsakiya wanda yake shine tawaful ifada to shine sai manzon Allah ya ji tsoron wannan ya tambaya shin tayi dawafi a ranar layya sai aka ce ai tayi dawafi sai manzon Allah ya ce to kuje mu je domin me yake da suna dawafi na tsakiya shine yake dole sauran dawafin da bata yi ba dole bane kenan anan Aisha dawafi guda ya mata saura shine tawaful wada dawafi na bankwana to shine bata yi ba sai manzon Allah ya ce dan bata yi wannan babu lahitun da dai tayi na tsakiyar kuje mu je mun gane ko akai sai dai abinda wannan hadisi ke nuna muna ashe idan mace tayi dawafi na tsakiya daga baya haila ta zo mata in lokacin tahiyya yayi za ta tayi koda ba tayi dawafi na karshe ba kuma sannan yana nuna mun da cewa idan mace tayi haila bata samu tayi dawafi na tsakiya ba dole sai an jira ta masu aikin haji sai sun jira ta ko kuma abokan tahiyyar ta sai sun jira ta tayi wannan dawafin sannan sai a tahi tare da ita mun gane ko dalilin wannan ne ma malamai suka tayi akan cewa ya halatta kenan mace ta sha maganin da yake tsai da haila kenan idan ta sha maganin nan sai haila ta tsaya ta samu tayi sauran ibadunta don saboda ba ta da tabbacin idan aka tashi tahiyya ta tsarkaka daga haila ko bata tsarkaka ba mun gane ko wannan shine kenan insha Allah sai hadisi na biyu malai yake cewa an Abdullahi bin Abbas radiyallahu anhuma an karbo daga Abdullahi dan Abbas yarda Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa qala yake cewa umiran nasu an umurci mutane an yakuna akhiru ahdihim bil baiti ya kasance karshen abin da za su yi a wajen aikin haji shine dawafi na ka'aba illa annahu khuffifa 'anil mar'ati al ha'id sai dai an yi sauki ga mace mai haila akan wannan dawafin wannan dawafin kamar yadda muka zano a can bashi ake cewa tawaful wada ma'ana dawafi na bankwana shine dawafin da mutun zai yi na karshe kuma shi ana yin sa ne ran da za ku barin makka ko kuma kuna gobe barin makka da dare sai ku zo ku yi shi shi ake cewa dawafi na bankwana shine manzon Allah yace meke da suna Abdullahi bin Abbas yake cewa an umurci mutane ya kasance karshen abin da za su yi a wajen aikin haji shine dawafi mun gane ko wannan dai idan ya kasance girmamawa ne ga Ka'aba irin wannan kalima ta umirna ko da a ce ba a ce manzon Allah yace ya ce ba to kamar yadda malaman suke cewa tana da hukunci na kawan manzon Allah ne yace kaida ce suke cewa a wajen malaman hadisi suke cewa qawlu sahabi umirna lahu hukmun raf'i fadin sahabi an umurce mu muyi kaza to yana da hukuncin kawar manzon Allah ne ya umurce su mun gane ko kenan hukunci ne na marfu'i ke gare sa domin sahabbai suka ce an umurce mu wa suke nuhin ya umurce su a shine manzon Allah shi yasa aka ce da sun ce an umurce mu ko da ba su ce ba qala rasulullahi kaza manzon Allah yace kaza da sun ce an umurce mu to yana nuhin manzon Allah ne ya umurce su wannan shine kenan awaful wada ba dole bane ga mace wadda take a cikin lokacin haila tana iya tafi bata yi sa ba sai hadisi na gaba mala yake cewa an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma an karbo wannan hadisi daga abdullahi dan umar yardar Allah ta kara tabbata a gare su shi da ma'aifinsa qala yace ista'dhana al-abbas ibn abd al-muttalib rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abbas dan abd al-muttalib ya nemi izinin manzon Allah an yabita bi makkata akan ya kwana a makka layali yaminan a darirayin mina min ajli siqayatihi dan dalilin shayarwarsa fa adina lahu sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa izini wannan hadisin Abdullahi dan Abbas ne ya nemi izinin Abbas ne da kansa ma'aifinsa Abbas ne ya nemi izinin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dalilin shayarwar da yake akan ai mishi saukin ba sai ya kwana a Mina ba domin yana ɗaya daga cikin me yake da suna abunda iyalin Abdul Muttalib suka keɓanta da shi shine shayar da al'umma a wajen aikin haji shayar da al'umma ruwan zamzam yana da kyau mu san da cewa ruwan zamzam an yi lokacin da aka dade su aka rasa ina ne suke a lokacin jahiliya an yi wani yaki tsakanin Quraishawa da wata kabila da ake cewa Khuza'a asali kabilar Khuza'a sun mamaye kabilar Quraishawa ne da suka mamaye shi suka amshe Ka'aba ya kasance su kabilar ta Khuza'a su suke mulkin Ka'aba to lokacin da Quraishawa suka yi ƙarhi sai suka yaki Khuza'a kinnan suka yaki wannan kabilar to su kuma wannan kabilar da suka ga cewa tabbas za a cin galaba akan su suka yi mi sai suka liƙe rijiyar Ka'aba wani irin liƙewa suka yi shine suka kwaso lu'ulu'u da zinariya da azurfa da ake kawowa na kyauta a wajen Ka'aba suka sa ta suka cika rijiya ta Ka'aba da suka cika ta aka daddake sai da ya kai ruwa ba su bullowa sannan kuma suka rihe wurin aka yi dai yanda wurin ya bace kwata kwata rijiya kawo ba a yi rijiya ba a wurin suka badda wurin sai lokacin da aka kore su aka zo ana neman ina ne rijiyar zamzam take aka rasa inda take a wannan lokacin rijiyar zamzam shikenan ta bace to bayan an yi shekaru da shekaru bayan Abdul Muttalib ya zo an aihesa a lokacin kuma shine shugaban me yake da suna Quraishawa a lokacin yana a cikin kwana yana a cikin kwana sai mahulkin wasu mutane sun zo su nuna masa da cewa ka zo ga inda rijiyar Ka'aba nan take ka bece ta Abdul Muttalib yana tashi sai da mahulkin irin sau uku ga na uku ne sai ya zo yana zuwa ya gayyato danginsa aka fara gina aka yi gina aka yi gina mai zurhi sannan aka samu mi aka samu miki da suna wannan rijiyar ta zamzamkin to a lokacin da sauran kabilolin Laraba suka ga wannan arzikin da aka huddo a cikin wannan ramin na zamzam zinariya ce ga ta kuma sannan ga ruwa suna bullowa sai suka ce to yanzu Abdul Muttalib za ka raba wannan dukiyar da mu kuma sannan rijiyar zamzam ita ma za a raba wanga ga lokacin da za su zan hako wanga ga lokacin da za su zan hako sai Abdul Muttalib ya ce musu a'a wannan al'amari ne wanda ni kadai aka so da shi domin ni dai aka nuna ma a cikin bacci kenan wannan namu ne mu kadai ba za mu raba da ku ba abin ya so ya kawo yaki da rigima to a lokacin suna da wata shugaba wata bokanya babban mushrika sai ita ake cewa Khuza'a su wancan kabilar su ake cewa Jurhum qabila tajruhum ita kun matar bokan ya ita kace makhuza'a tana a kasar sham sai suka yi ittifaki akan cewa za mu je can ayi muna hukunci a raba gaddama suna bisa kan hanya wajen tahiya sai ruwa suka kare musu ana a cikin kishirwa babu ruwan sha a wannan lokacin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kullu ruwa a kasan mai ke da suna raqumar Abdul Muttalib kasar raqumar Abdul Muttalib nan ruwa suka kullu ana ganin suna bullowa sai aka sabka duka aka sha gaba dai lokacin da suka ga wannan sai suka ce tabbas Abdul Muttalib mun yarda da wannan al'amarin kai kadai aka so da shi dan haka yanzu mun barka kai da rishiyar yanda kaga dama a wannan lokacin wada ya raba to tun a wannan lokacin babu wanda suke gadin rijiyar Zamzam in ba iyalin Abdul Muttalib ba to an kawo a karo na Abbas bin Abdul Muttalib kenan shine ke kula da wannan rijiyar yanda suke yi shine duk wanda suka zo su suke shayar da su suke kula da ba mutane wa'annan ruwan hatta a wannan zamanin da ake a wajen Ka'aba su ne ke kula da wannan rijiyar kenan su sun san asalin su da sun tashi sun iya cewa wane har zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam me yake wannan darajar to wannan shine kenan shine Abdul Muttalib ya nemi damar ayi masa sauki ba sai ya je kwana Amina ba mun san kwanakin mina su ne kwanakin da ake guda uku a wajen me yake da suna a wajen harami to shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa sauki dalilin wannan kenan sai aka samu kaida akan cewa kenan duk wanda yake da wata larura wanda ba za ta iya ba sa damar ya kwana Amina ba to an masa sauki akan me akan ba sai ya kwana a can ba wannan shine kenan sai mu zo a hadisi na gaba mala yake cewa wa anhu Abdullah ibn Umar an karbo daga gare sa har yanzu dai Abdullah dan Umar radiyallahu anhuma yadar Allah ta kara tabbata a gare su biyu shi da ma'aifinsa qala yace jama'a annabi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya hada bainal maghribi wal isha'i tsakanin magriba da isha'i bi jam'in a Muzdalifa dani daga cikin sunayen Muzdalifa ana ce mata Muzdalifa ana ce mata jam'in mun gane ko kullu wahidatin minhuma bi iqama kowace daga cikin su yayi mata iqama walam yusabbih bainahuma kuma bai nafila tsakanin su ba shine yusabbih yana ɗaya daga cikin sunayen nafila ana ce mata at-tasbih walam yusabbih bainahuma bai nafila a tsakanin su ba wala ala ithri wahidatin minhuma ko kuma a ƙarshen ɗaya daga cikin su kinan wannan hadisin yana nuna muna meke da suna idan aka je a wajen Muzdalifa shi ma wani wuri ne sananne da yake a wajen meke da suna Mash'aril Haram ma'aikatan aikin haji suna kwana a can ran Arafa ma'ana daren sallah idan aka yi tsayuwa ta Arafa rana ta fadi to a wannan lokacin za a kwararo mutane gaba ɗaya su taho sai a zo a Muzdalifa kin shi ma nan ake kwana sai a sahiyar sallah mun gane ko to kinan shine lokacin da suka zo a Muzdalifa kin nan akwai salloli guda biyu da suka hawo akan su magriba da isha'i lokacin magriba har ya wuce ba a yi ta ba sai lokacin isha'i sai manzon Allah da suka zo suka iso a Muzdalifa kin sai ya tara su aka hada sallolin guda biyu aka yi magriba sannan aka yi isha'i irin wannan jam'in me ake ce masa jam'u ta'khir ne jam'u ta'khir ne tunda lokacin magriba yana kama su ne a wajen Arafa dama da rana ta fadi ne ake hutowa daga wajen Arafa sai a je Muzdalifa to tahiya ce mai nisa kenan sai ya ci sai ya kasance kamin a iso a Muzdalifa lokacin magriba yayi mi ya wuce su lokacin sallar isha'i sai a hada su duka biyu ayi magriba da isha'i to shine a wajen sallar sai manzon Allah yayi musu kasaru yayi sallah guda biyu ya mai ke da suna isha'i aka yi raka'a biyu ita kuma magriba dama ba ami ba a rage ta ko ba a rage ta ita kuma suka yi guda uku kuma sannan manzon Allah sai ya hada su a lokaci guda kenan wannan sai zaman to dalili akan mi akan yin kasaru da kuma hada salloli biyu a lokaci guda dangane da abin da ya shafi hada salloli yana da kyau mu san da cewa ba kowanne salloli bane ake hadawa a wuri guda in ba sallolin da suke da lokaci guda a asali ba kamar yadda a kwanakin baya mun taba hudi akan cewa lokutan sallah a asali gaba ɗayan sun kashi kashi uku ne kamar yadda Allah subhanahu wataala yake cewa aqimis salata liduluki shamsi ila ghasaqil layli wa zulfan min al-layli mun gane ko ka tsayar da sallah a lokacin da rana ta hutu shine mi shine lokacin da yake tsakanin magriba yake hada tsakanin magriba da mi az-zuhr da al-asr sai zulafan min al-layl shi kuma lokacin da rana ta fadi kenan shi lokacin ake yin magriba da mi magriba da isha'i sai wa qur'an al-fajr da kuma lokacin da al-fajr yake to shi ake yin mi sallah ta asuba kenan shi sallan wannan sallolin su ake hada guda biyu sallan magriba da isha'i da sallar az-zuhr da al-asr ashe baka iya ka hada al-asr da magriba a'a ba a wannan mun gane ko to shine abubuwan da wannan hadisi suke nuna mana insha Allah aha sai hadisi na gaba malai yake cewa babu ne ko jayyid babu ne kenan malai yake cewa babul muhrimu ya'kulu min saydil halali babu mai bayani akan mai yake da suna mai ihrami da zai ci daga mai yake da suna harauta ta wanda yake ba a cikin harami ba yana ɗaya daga cikin mahzuratul ihram abubuwan da baya halatta mutun yayin lokacin da yake a cikin ihrami na aikin hajji da umara shine yin harauta da kuma cin naman harauta mun gane ko to wannan babin abinda zai nuna mana cewa ya halatta idan mutun ba shi harauta ba kuma ya kasance wanda yayin harautar ba a cikin ihrami yake ba in ya harauto ya halatta ya ci daga wannan harautar shine abinda wannan babi yake nuhi kenan babi mai bayani akan halaccin mai ihrami ya ci daga harautar da wanda ba a cikin ihrami yayi ba an abi qatada al-ansari an karbo daga abi qatada al-ansari radiyallahu anhu ya da Allah ta kara tabbata a gare sa anna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lalle manzo Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa kharaja hajjan ya huta don yin aikin haji fa kharaju ma'ahu sai suka huta tare da shi fa sarafa ta'ifatan minhum fihim abu qatada sai ya tura wasu ungiya wanda daga cikin su akwai abu qatada wa qala sai yace khudhu sahil al-bahri ku kama hanya ta bakin teku shine sahil al-bahri mun gane ko bakin teku ku kama hanya ta bakin teku hatta naltaqiya hasse mun hadu fa akhadhu sahil al-bahri sai suka kama hanya ta bakin teku falamman sarafu a lokacin da suka tahi ahramu kulluhum sai gaba ɗayan su suka yi ihrami illa aba qatada sai abu qatada falam yuhrim shi bai ihrami ba fa bainama hum yasiruna haka dai suna tsakiyar tahiya idra'u humura wahshin sai suka ga me yake da suna jakkan daji kenan jakkan daji aha fa hamala abu qatada ta'ala al-humuri sai abu qatada ya kai farmaki akan wa'annan jakkan dajin fa aqara minha atanan sai yanki daga cikin su jaka guda fa nazalna fa akalna min lahmiha sai muka sabka muka ci daga wannan naman thumma qulna sannan sai muka ce ana'kulu lahma saydin shin zamu ci naman harauta wa nahnu muhrimuna alhalimuna a cikin ihrami kenan bayan an ci ne kuma sai aka tuno kai cikin ihrami muke wa kuma haramun ne mai ihrami ya ci naman harauta shine suka ce haka zamu ci naman harauta alhalimuna a cikin ihrami fa hamalna ma baqiya min lahmiha sai muka duko abin da ya saura na daga namanta fa adrakna rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai muka riski manzon Allah fasalnahu an zalika sai muka tambayesa dangane da wannan abin da muka yi qala sai yace manzo Allah yace minkum ahadun amarahu an yahmila alaiha daga cikin ku akwai wanda ya umurce sa da ya kai mata farmaki aw ashara ilaiha ko kuma ya masa nuni yace ga shaka canje ka kashe qalu sai suka ce la a qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah yace fakulu ma baqiya to ku ci abin da ya saura min lahmiha na daga namanta wa fi riwayatin a cikin wata riwaya hal ma'akum minhu shay'un har akwai wani abu na daga namanta da ya saura fa qultu sai nace na'am eh fa nawaltuhu al'aduda sai na mika masa me yake da suna katattara fa akalaha sai ya ci wannan katattar wannan hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam sun huta zuwa wajen aikin haji tare da shi da sahabbansa to suna a cikin tahiyya sai suka ji labarin cewa akwai wata kungiya wasu kafirai sun shirya runduna za su kawo yaki a Madina. To sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura wasu daga cikin sahabban nasa wanda za su yi a wajen aikin haji, yace musu ku je ku tarbi wannan rundunar ku hana ta shiga. To da suka je, bayan sun dawo akan hanya, sai suka dau niyyar aikin haji. Sai guda daga cikin su Qatada shine bai dau niyyar aikin haji ba. Ana a bisa kan hanya sai suka ga jakkan daji. Kun san jakin daji shi ya halatta a ci sa, jakin gari shine bai halatta ba a ci. To sai Abu Qatada ya kashe jaki guda, mace aka yanke aka ci. Bayan an kare ci ne, sai suka tuna kai baya halatta ashe mai ihrami ya ci harauta, ya ci naman harauta, gashi kuma mun ci, kina akwai matsala. To shine sai suka zo wajen manzon Allah suna tambayar sa ga yanda aka yi. Sai manzon Allah ya ce musu, tunda dai daga cikin ku babu wanda ya taimaka masa a wajen kashe wannan jakar, kuma shi ba cikin ihrami yake ba, to babu lahi cin da kuka yi ya halatta. Mun gane ko? Amma manzon Allah dan ya dibe musu kewa tunda sun shiga damuwa. Wannan ita ce siffa ta mutunan kirki. A duk lokacin da ya hada a cikin wani sabon Allah madaukakin sarki, zai shiga a cikin damuwa. Haka magabata suke, wanda na sha kawo muna tarihin irin su. Wannan shine kenan. Kenan shine suka shiga damuwa. Sai manzon Allah da yaga sun damu, sai ya dibe musu kewa, yace kai akwai sauran naman ma? Sai suka ce eh. Sai manzon Allah ya ce to ku kame ni. Akka ma manzon Allah gaban su, yace naman dan saboda mi, hankalin su ya kwanta sosan da mi busu da hin komi ba. Wannan yana namuna yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance mi, ya kasance malami wanda yake ya karantar a duk hanyar da za ta iya kai ga shiriwar dalubansa. Kenan a takaice dai abinda wannan hadisi yake karantar da mu, ya halatta idan ba kai kai harauta ba, ka ci naman da aka harauto, matukar kuma ya kasance wanda ya harautan shi ma ba a cikin ihrami yake ba. Malai yake cewa ani Sa'ab bin Jassama, an karbo daga Sa'ab bin Jassama Al-Laythi radiyallahu anhu, yadda Allah ta kara tabbata a gare sa, Al-Laythi dangantaka ce zuwa ga kabilar su, annahu ahda ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam himaran wahshiyan, yayi ma manzon Allah kyauta ta jakin daji, wa huwa bil abwa'i, yana a abwa, sunan wuri ne, aw bi waddan, ko kuma yana a waddan, marawacin hadisi ne yake shakka. Faraddahu alaihi, sai manzon Allah ya mayar masa wannan kyautar. Falamma ra'a ma fi wajhihi, a lokacin da manzon Allah ya ga abun da ke a cikin fuskar sa na rishin shin dadi, qala, sai yace inna lam narudduhu alayka, mu ba dan komai muka mayar maka da wannan naman ba na daji da ka kawo muna, illa anna hurumun, sai dai dan muna a cikin ihrami. Wa fi riwayatin li muslim, a cikin riwaya ta muslim, wa fi lafzin li muslim, a cikin lafazi na muslim, rijla himarin, ya kawo masa kafa ta jaki. Wa fi lafzin, a cikin lafazi, shiqqa himarin, wani bangare na daga jaki, naman jaki. Wa fi lafzin, a cikin lafazi, ajuza himarin, wani mai yake da suna kafar baya ta jaki, ita ce ajuza. Qala al-musannif, al-musannif ma'ana wanda wannan littafi yake cewa wajhu hadha al-hadith, ma'anar wannan hadisin, annahu zanna annahu sida li ajlihi, manzon Allah yayi tsammanin an yi harautar ne dan saboda shi. Wal muhrimu alhali, shi kuma ihrami, la yakulu ma sida li ajlihi, baya cin abinda aka harauto dan shi. Ma'anar wannan hadisin ɗaya ne daga cikin shahararrun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake ce ma Sa'ab. Mun gani ko yana ɗaya daga cikin sunayen sahabbai, kenan wanda ya samu ɗa ya sa mishi Sa'ab. Amma sai dai Sa'ab a larabce suna ne mai mi, suna ne wanda ba da daɗi. Mun san me Sa'ab, Laraba sun san Sa'ab. Sa'ab shine wahala. Mun gane ko? Sai da shi in ka samu ɗanka Sa'ab, to ka sha wahala kenan. In dai ba ka same shi da niyyar me yake da suna ga wanda ka sama sunan shi. Asali ina da kin musan da cewa kowanne suna mutum zai sama dan shi, abubuwa guda biyu ake lura. Ma'anar sunan da kuma wanda ke da asalin sunan. Takan iya ka samu suna babu wanda ke da shi daga cikin mutanen kirki, amma kuma sunan kwarai ne. Mun gane ko? Jayyid. Kamar a ce misali Muhsina, kun gani suna ne mai kyau, amma kuma babu cikin tabi'ai wanda zaka ji, ko cikin matan sahabbai da zaka ji mai wannan sunan. Misalin kuma suna mai ke da suna, akwai misalai dai da yawa. To kenan suna ma'ana ake dibi. Idan kasance suna baya da ma'ana, sai a dibi waye ke da asalin sunan. To dalilin mai asalin sunan sai a sama yaro wannan suna. Misali Bukhari, in ba da misali da ma'afina, Bukhari kun ga sunan baya da ma'ana. Ma'anan Bukhari dan kasar Buhara. Mun gane ko? kamar a ce dan Niger sai a ce Nigeri sai ka sama sunan danka Nigeri Nigerian misali kun gani baya da ma'ana ami a hankalce to amma dan me yasa ake sa sunan dan saboda wanda ake ma sunan mutun ne mai daraja to shi yasa dalilin mutunan nan sai a sami sai a sa wannan sunan mun gane ko ina daga cikin misalin da nake badawa misali suna Ahmadu Kuren Daga misali an san sa meke suna ɗaya ne daga cikin zarata wanda suka mi suka yi kokarin kare mutuncin al'umman mata Niger musamman a lokacin da Turawa mulkin mallaka suka zo to suna ne kun ga wanda baya da ma'ana a addinance amma kana iya ka sama danka Ahmadu Kuren Daga dan saboda mi dan saboda yayi hali na wancan mujaddidi wancan meke da suna mujahidin wancan wanda yake kokarin kare mutuncin al'umman Niger tunda musulmi ne kuma ɗaya daga cikin shugabanni wanda suke na addini mun gane ko ko kuma dan fodiyo misali ya halatta ka sama danka dan fodiyo mun gane ko tunda ma'ana mai sunan ne kadi ba a takaice dai kenan wannan kenan Su'ab King shine ya horauto naman daji manzo Allah suna cikin biyawa akan hanya sun biyo a garin su sai ya kama manzo Allah wannan naman daji naman miki da suna raqumin jakkin daji to shine sai manzo Allah ya mayar masa da wannan kyautar yace a'a to sai manzo Allah ya ga kamar wannan mutunin ya shiga a cikin damuwa ya ga kamar dan me yasa manzo Allah zai mayar masa da kyautan bai shi dadi ba sai manzo Allah ya ce masa ba dan komai muka maida maka shi ba dan saboda muna a cikin ihrami shi kuma mai ihrami baya cin horautar da aka yi dan shi kinan manzo Allah ya san da ya horauto wannan naman ne dan saboda shi shi yasa sai manzo Allah yake karbar sa a takeice wannan hadisin shi ma yana nan mana har yanzu kyautawar mu'amala ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa mun gane ko kuma sannan yana nan mana duk abin da aka horauto dalilin ka alhali kana cikin ihrami to baya halatta ka ci sa sai a hadisi na gaba shine hadisi na karshe ko ah masha Allah mun kawo kenan karshen babin aikin haji akwai sauran lokaci minti nawa saura anyi sote ko babul hadi ha to ni eske ina da shi kawo min naka sahal kawo min wurin hadisin aka tsallake ko babi ne aka tsallake babi ne kenan duk ba mu yi su ba subhanallah kage ashe an bar aiki baya ina ji sai na bar doka wanga idan doka irin naku to kenan wanne ya kamata mu yi yanzu babul hadi ko babul hadi jayyid malai yake cewa babul hadi babi mai bayani akan hadaya me ake ce ma hadaya hadaya shine kyautar da mutun zai kai ma Ka'aba mun gane ko lokacin da mutai zai tai umara ko kuma aikin haji sai ya mi sai ya sai wasu dabbobi da niyyar wannan kyauta ce ka kama Ka'aba za a yanke ta a yi kyauta ga mutanen da suke a wajen Ka'aba ma'ana mutanen Makka malai yake cewa an Aisha radiyallahu anha an karbo daga Aisha yardar Allah ta kara tabbata a gare ta qalat tace qultu fataltu qala'id hadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam na saka meke da suna yaggiyoyi na hadayar manzon Allah thumma ash'artuha sannan sai na yi mata alama wa qalladaha sannan sai ya dame ta aw qallattuha ko kuma na dame wannan hadayar thumma ba'atha biha ila albayti sannan sai ya tura ta zuwa ga dakin Ka'aba wa aqama bil madina kuma sai ya tsaya a madina fama haruma alaihi shay'un bai haramta komai akan sa ba kana lahu hillan wanda a can da halal ne a gare sa ma'anar wannan hadisin shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana ɗaya daga cikin ɗabi'ar sa koda bai tai a umara ba ko aikin haji idan ya ga masu tahiya yana ɗebe wasu dabbobi sai ya ce ga su a kai su a wajen Ka'aba kyauta ce zuwa ga Ka'aba mun gane ko wannan shine kenan nan da take cewa ash'artuha nayi mata alama du dabbar da aka hudda dan saboda kyauta zuwa ga Ka'aba akwai kyautar akwai alamar da ake yi mata idan ya kasance raqumi ne za a yi masa alama raqumi ko kuma abin da ya shahi doki ba doki ba me yake da suna doki ba a hadaya da shi me ake ce mishi ba saniya ba raqumi ko me ake ce masa sa yawa jazakumullahu khairan sa kenan su za a yi musu alama ne akan tozon su akan tozo ake yin alama mun gane ko alamar da za a yi za a kartowa ne har sai jini ya hutu ma'ana za a sa wata yuka ko kuma a sa abu mai zahi sai a karto haka daga sama zuwa kasa a yi dan tiri hakan ga sai kasance kamar alama ce wadda take nuna cewa wannan hadaya ce ta mi ta Ka'aba kenan ba a taba ta sai kasance sananna ce kenan shine wannan abin da take nuni da nayi mata alama mun gane ko sannan sai aka dami aka tura zuwa ga Ka'aba yana ɗaya daga cikin kuma hukuncin idan mutun ya tura kyauta zuwa ga Ka'aba zai zaman towa a yanda yake ma'ana ba dan ka tura kyauta zuwa ga Ka'aba ba sai ka ce to kenan nima zan shiga a cikin hukuncin masu aikin haji in shiga a cikin ihrami duk abin da masu aikin haji suke nima a gida in zan yin sa abin da ya haramta gare su nima ya haramta gare ni a'a zaka zamna yanda kake kenan kyauta ce kawai ka tura mun gane ko shine abin da Aisha take nuhi a wannan wurin domin an samu a lokacin Abdullah ibn Umar kamar yadda yazo a cikin wata Imam Malik wani mutum ne ya tura kyauta a wajen Ka'aba ya tura raqumai misali kyauta zuwa ga Ka'aba hadaya to da ya tura hadaya shikenan shi ma sai shiga a cikin ihrami irin kayan da mahajjata suke sawa shi ma yasa yana cikin kasuwa yana yawon sa amma a cikin ihrami mun gane ko kamar mai aikin haji kana yin mai kuma kace mi kace duk abubuwan da masu aikin haji suke kai ma za ka yi su jayyid to lokacin sai ina tsammani Ibn Umar kin ne sai ya tsinkaye wannan mutuna yace mi wancan mutunan wane ne sai aka ce mishi ai ya tura hadaya ne yanzu shi ma ya shiga a cikin kayan aikin haji shi ma yanzu duk abin da masu aikin haji suke yake yi sai yace wannan yace wannan baya da asali yace ya debe wannan kayan ya sa kayan shi wanda ya saba sawa idan ka tura hadaya babu wani hukunci da yake hawa akan ka kyauta ce ka tura shikenan mun gane ko wannan shine kenan abin da yasa Aisha ta ce sai ya kasance bai haramta ga manzon Allah ba duk abin da ya halatta a gare sa na sa turare da saduwa da mata da sauransu an Aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga Aisha yadda Allah ta kara tabbata a gare ta ce ahda rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yayi hadaya marratan ganaman wataran yayi hadaya da kananan dabbobi alganam sune kananan dabbobi irin su akuya da rago da bunsuru da tumkiya kinan sai nuna cewa ya halatta ayi kyauta ayi hadaya da su an abi huraira radiyallahu anhu an karbo daga abi huraira ya dar Allah ta kara tabbata a gare sa anna nabiyallahi sallallahu alaihi wasallam lalle manzon Allah tsira da aminci Allah su kara tabbata a gare sa ra'a rajulan yasuqu badanatan ya ga wani mutum yana jan wa yana jan taguwa ma'ana raquma qala sai manzon Allah yace irkabha hauta fara'aituhu raqibaha sai na gansa ya hauta yusayirun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yana tahiya kusan daidai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma'ana har raqumin yana so ya wuce na manzon Allah wa fi lafzin atkun lafzi qala fi althaniya sai manzon Allah yace ana akaro na biyu aw althalitha ko kuma na uku irkabha hauta wailak kaitonka aw waihak ko kuma wai hak duka ma'anan su guda kaman kace kai tonka kai tai ma'anar wannan hadisin manzo Allah ne za su tahiya a wajen umara takan iya ko aikin haji to sai daga cikin mutane akwai wanda ya hadaya ta raquma kun baya da abun hawa raqumar sai ya jawo ta mutane na saman dabbobi shi kuma yana jan raquma baya hawanta wai dan saboda ta hadaya ce to shine sai manzo Allah ya ce masa hauta sai yace ya manzo Allah ta hadaya ce fa yace mishi hauta sai ga na uku manzo Allah ya kara ce mishi hauta hau bai komi sai ya hau wannan wahalar ta dauke masa sai ya kasance har ma yana tahiya yana so ya wuce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ni wannan hadisi yake nuna muna da cewa ashe duk ibadar da Allah ya dora muna ba wai wahala ce ake dibi a cikin ibadar ba a'a abunda aka ce ai shine ake so kai abunda aka ce ai ko ba haka ba tunda wannan mutunan yana ganin me yake da suna kaman girmamawa ne yake hawanta shine sai manzo Allah ya nuna masa da cewa ya hauta baya zama baya tasiri akan mi akan ibadar da yiniya ta kyauta da wannan dabbar sai hadisi na gaba malai yake cewa an Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu an karbo daga Ali dan Abi Talib yardar Allah ta kara tabbata a gare sa qala yace amarani rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya umurce ni an aquma ala budinihi akan in tsayu a wajen kula da raqum mansa na hadaya wa an atasaddaqa bi lahmiha da kuma in yi sadaka da namanta wa juludiha da kuma hatunta wa ajillatiha da kuma kayan shihidarta wa alla u'tiya aljazzara minha shay'an da kuma kada in ba mahauci komi daga ciki wa qala sayyati nahnu nu'tihi min indina muza mubasa daga wajenmu kinan ali ne yake cewa bayan an yanke dabbobi na hadaya sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umurce sa da ya kula da wannan hadayar yake ce masa yayi sadaka da hatunta da shinhidarta shine ajillatiha tunda kowace hadaya idan an zo da tana da shinhidarta tana da wasu yaggoikinta da abin da kama da haka to duka wannan su ma kyauta ake da su mun gane ko sai manzo Allah ya ce masa kada ya ba mahauci komi daga ciki kinan wannan yana nan hukuncin dai da hukuncin layya kamar yanda a wajen layya idan an yanke daga cikin dabban nan ba a ba komi mai yake da suna ba a ba mahauci komi daga ciki haka ita ma hadaya ba a bayar da komi daga cikin ta da sunan biya ga mahauci musamman su a larabawa dabi'ar su ba sa cin kawahu da kanu mun gane ko duka kyauta suke da su mahauta suke daukar wa'annan mun gane ko wannan kenan shine kenan sai manzon Allah ya ce hatta wa'annan ba za a bashi ba za a yi kyauta da mi za a yi kyauta da wa'annan kin gaba dayan su sai hadisi na ga malai yake cewa an ziyad ibn jubair qala an karbo daga ziyad dan jubair yace ra'aytu ibn umara naga ibn umar ata ala rajulin yazo a wajen wani mutum qad ana khabadanatahu wanda ya kwantar da taguwar sa fanaharaha sai ya soke ta ma'ana ya kwantar da ita zai soke ta duk da yazo da fi'ili na meke da suna fi'ili na madi yana nuhin dai zai soke ta ne fa qala sai yake cewa ib'atha ka tsayar da ita qiyaman a tsaye muqayyadatan tana a dame sunnata muhammadin sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ma'ana wannan hadisi yana muna bayanin yanda ake soke hadaya ta raqumi kenan shi raqumi yanda ake yanke sa ba da kwance ba tunda wannan mutunin ya kwantar da raqumin ne zai yanke sa sai ibn umar yace tadda ta tsaye ka dame ta sai ka soke ta haka nan ake yi ma'ana ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mun gane ko wannan shine kenan misali wanda suka taba gani akwai wata video da aka taba yawo da ita ke lokacin da aka dame akwai wani makoshi dake da kai wanda daidai na ake so a soka to idan aka kuskure aka soka a bisa kan kashi to wannan hukun kun takulo jaraba domin zata ta yawo hatta ma ya kai ga ta cire abin ga ta cire ya giyar ta gudu to amma idan ya kasance an samu daidai wurin ana sokawa to jinin zai zuba kamar yanda ka gani indaroro yana bada ruwa mun gane ko shi yasa abin yana buƙatar wanda suka gane a cikin sa mun gane ko musamman laraba su suka gane su suka gane akan wannan washe shan mu nan ne ba a saba da shi ba ba da shi ma ba akwai wani wanda na sani shi duk shekara mai yake da suna yana yanke raqumi a wajen layya ko kuma yanke sa to shekarar da ya fara yanke raqumi tunda a gari ne wanda ba a saba kiwon raqummai ba an sha gogormai a wajen yanke raqumi sai da aka kira wukata aka tattaushe da sauransu abun ya ba su hala dai sosai amma to yanzu da yake ya saba ko da yake yana yanzu ya saba yana yi yanda ya kamata a takeice dai haka ne ake ma raqumi shi kadai ne babu da muka tsallake babul ghusli shine na karshe yawa to kinai muka kare shi kina an kare jayyid malai yake cewa babul ghusli lil muhrimi babu mai bayani akan yanda mai ihrami ya kamata yayi wanka ina wankan mai ihrami ma'ana lokacin da kake a cikin ihrami yayi kamata kai wankan mun gani yanda ake yin wanka kamin a sa ihrami akan cewa wankan ana yin shi ne yanda ake wankan janaba to lokacin da ka shiga a cikin ihrami yayi kamata kai wankan mun gane ko domin yana ɗaya daga cikin abubuwan da aka hana lokacin da mutum yake a cikin ihrami shine ya kashe kiyar kansa mun gane ko hatta kiyar kai ba za ka kashe ba idan ka kashe kiyar kai akwai hadaya akan ka akwai fidiya akan ka mun gane ko tunda an ce ba a kashe komi daga cikin dabbobi ba a harauta to hatta kiyama ba a kashe ta mun gane ko hatta fara ma wannan da kake gani ba ka kashe ta wannan shine zamu gani wanda suke bibiyan karatun mu na muwatta da muke yi zaka samu al'ajabi mai yawa a karkashin wannan akwai wanda zai cewa da bulalar sa ya tai bugun dokin sa sai ya bige fara ya kashe fara ya ne hukuncin sa kuma akwai hukunci za a yi akwai wanda shi kuma mai yake da suna ya murza kansa ne ko da yake diba kansa sai ya ga kiyar ta fado to ya ne hukuncin wannan kiyar akwai wanda shi kuma ya like daki ne alhali a cikin dakin akwai tantabara da daddiyan tasabi ko da aka bude daki sai aka isko diyan tantabara nan duk sun mutu kuma da goma sha wani abu me yake akan sa dukan shi akwai bayani a ciki mun gane ko wannan shine kenan kenan malai yake cewa an abdullahi bin hunain an karbo daga abdullahi dan hunain anna abdullahi bin abbas lalle abdullahi dan abbas wal miswar ibn makhrama da miswar dan makhrama ikhtalafa bil abwa'i sun samu sabani a abwa ma'ana sun yi gardama a abwa sunan wuri ne fa qala ibn abbas sai ibn abbas yace yaghsilu al muhrim ra'sahu mai ihrami in yana wanka zai wanke kansa wa qala al miswar sai miswar yace la yaghsilu ra'sahu ba zai wanke kansa ba qala yace fa arsala ibn abbas ila abi ayyub al ansari sai ibn abbas ya turani zuwa ga abu ayyub al ansari fa wajadtuhu yaghtasilu bayna al qarnayn sai na same sa yana wanka a tsakanin gimshiki guda biyu wa huwa yustaru bi thawbin an suturta sa da wasu kaya ma'ana ga karne guda biyu ga gimshiki guda biyu sai aka sa masa kyalle haka shine ma'anar wannan yace fa sallamtu alaihi sai na masa sallama fa qala sai yace man hadha waye wannan kun ga bai amshi sallamar ba sai nuna in kana ban daki aka maka sallama ba za ka amsa ba waye wannan fa qultu sai nace ana abdullahi bin hunain ni ne abdullahi dan hunain arsalani ilayka ibn abbas ne ya turo ni zuwa gare ka yasaluka yana tambayar ka kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya manzon Allah ya kasance yaghsilu ra'sahu yana wanke kansa wa huwa muhrimun alhali yana a cikin ihrami fa wada'a abu ayyuba yadahu ala thawb sai abu ayyub ya aza hannunsa akan wannan suturar da aka masa mun gane ko shine ya aza hannunsa fa ta'ta'ahu sai ya karkata ta tayo kasa hakan ga hatta badali ra'suhu har sai da kansa ya bayyana a gare ni ina ganin daidai kansa thumma qala li insanin sai yace ma wani mutum ya subbu alaihi alma'a yuzubu mishi ruwa yace usbub zuba fa sabba ala ra'sihi sai ya zuba akan kansa thumma harraka ra'sahu bi yadayhi sai ya motsa hannunsa ya motsa kansa da ɗan hannunsa fa aqbala bihima sai ya kaisu ya tahi da su haka wa adbara sai kuma ya komo ya maido su thumma qala sannan sai yace haka za ra'aituhu sallallahu alaihi wa sallam haka naga manzon Allah ya tashiru yana yin wanka wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fa qala al miswaru sai miswara yace ibn abbas ga ibn abbas la umarika abada bazan sake gardama da kai ba hal abada wannan hadisin sahabbai ne guda biyu abdullahi bin abbas da miswar dukkan su kuma ɗaya ne daga cikin kananan sahabbai mun gane ko sai dai abdullahi bin abbas ya dan girmama miswar da ɗan shekaru to shine da yake kananan sahabbai ne kenan busu rayu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam busu sai yanda ya kamata musamman shi miswar kin da lokacin da manzon Allah ya rasu bai wuce shekara 6 ne yake gare sa to shine sai suke mai yake da suna gardama akan cewa wanda yake ihrami shi ibn abbas yace mutum ba zai wanke kansa ba miswar yace mutum ba zai wanke kansa ba domin kada ya kashe kiyar da tace a kin kansa shi kuma ibn abbas yace a'a mutum zai wanke kansa to shine yana ɗaya daga cikin ladabi da addini ya karantar da mu Allah yake cewa wa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul idan kuna gardama akan wani abu to kuma yadda shi zuwa ga Allah da manzon sa ma'ana dalili na alqur'ani ko kuma sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to shine sai suka yanda alqur'ani ya umurce su shi ibnu abbas ya aiki wani tabi'i yace je a wajen ayyub al-ansari waye abi ayyub al-ansari shi kuma ɗaya ne daga cikin manya manyan sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali shine ma mai masabkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a Madina. To da yazo sai ya tambayi, yazo ya isko Ibnu Abbas, yazo isko Ayyub al-Ansari yana a cikin wanka, kina akai daidai mi daidai meke da suna yanda ake bukata. Abubuwa guda biyu suna suto ta saka mai da muka tamta. Da ya tambayi sai masa sallama bai amsa sallama ba, nan muka gane cewa ba a amsa sallama a cikin bandaki. Jayyid. Kinan sai ya ce wane ne wannan? Sai ya ce mishi kaza kaza, ga wanda ya turo sa. To shine sai masa aikin a aikace, ya ce ga yanda ake wanke kai. Sai ya zuro kansa a bayan wannan abin da ya suturta sa, ya sa a zuba masa ruwa ya nuna masa ga yanda manzon Allah yake yana wanke kansa. A takeice wannan hadisin abin da yake karanta da mu shine, ya halatta mutum lokacin da yake a cikin ihrami ya wanke kansa. Sannan kuma yana namun da cewa baya halatta yin magana a cikin banɗaki in ba da wani uzuri ba, sai da uzuri. Kuma sannan baya halatta ambaton sunan Allah a cikin banɗaki. To sai dai kuma wani zai iya ce, to ya ga mai arwalla an ce ya halatta a yi arwalla a cikin banɗaki, to ya mutum zai kuma arwalla sai an yi bismillah? To a wani lokacin malamai suka ce ya halatta mutum ya motsa bakinsa ba tare da sauti ya hoto ba. Mun gane ko? Kenan ya motsa bakinsa ba tare da sauti ya hoto ba, ya yi bismillah sai ya arwallarsa. Inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada, kuskure inda kuskure kuma Allah ya gafarta muna. Nan muka zo a ƙarshen kitabul hajji, abin da ya shahi aikin hajji. A sati mai zuwa za mu shiga a cikin ɓangare mai matuƙar muhimmanci, shi ne ɓangare na abin da ya shahi kasuwanci. Assalamu alaikum wa rahmatullah.